أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله cikin wannan diwani na al-Imam Abi Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani ma abucin risala Allah mishi rahama Allah ji kanshi al-Imam Abi Zaid al-Qayrawani ibn Abi Zaid al-Qayrawani musan cewa ya rasu shekara ta 386 bayan hijira yanzu a yau Allah ya mishi rahama yana da shekara 1158 a kabari yau shekaran mai risala 1058 a kabari Allah mishi rahama Allah ji kanshi ga ilimin shi kuma da risalar shi muna ta kwankwada albarka a ciki a cikin diwanin shi waken shi da suka tabbata daga gare shi mun yi diwani na farko wanda shine qasidatun fi madahin nabi ko kuma fi shafa'atin nabi daga bayan ta sai qasida cikin ilimi da zabura suwa a kan shi to a tsakiyar tayi safa ta 18 zan mu tashi akan wasu ƴan abiyatu guda biyar kawai wanda yayi su ne fi difa'i anil imam malik ba da kariya gami da al imam malik wannan qasida al imam ya qadi iyad al imam qadi iyad wannan muka sani mai sharhin sahihi muslim wanda al imam an-nawawi yana yawan ciro magana shi qala al qadi kaza qala al qadi kaza babban malamin malikiya ne qadi ko mai ashifa bi ta'rifu huquqil mustafa shi yake da littafin tartibul madarik littafi ne na fiqhun malikiyya to Allah ji kanshi a cikin wannan fi littafin tartibul madarik ya kawo a cikin mujallar kinshi na harko babu maqila fi malik min ash-shi'r fi hayatihi wa ba'da wafatihi waken da aka ma malik tun yana raye da ma kuma bayan ya rasu to ciki sai ya kawo wannan qasida ta malam mai risala yake cewa wannan ya kawo ta ne fi di'ai anil imam malik ya kawo ta ne kuma akan al-baharul mutaqarib akan bada kariya ga al-imam malik Allah mishi rahama nan al-imam ibn abi zaid al-qayrawani yake cewa ta khaddaita khafda nujumis samaa wa hadha huwa al-amalu al-kazib tarumu imam al-huda malikan wa zaka huwa al-jabalu ar-rasib fama asarra zarafi sakhratin wa majhuduhu qa'imur ratib bidun manalika min malikin fadunaka hadha ar-rajul kha'ib wa innaka min dun ma rumtahu ba'idun kama ba'ud as-saqib wannan sune baiti biyar kawai da yake bada kariya ga wani wanda yayi cin mutunci ga al-imam malik suna ba malaman su kariya daidai gurgudu kaman ga ba zage zage yi ba Allah mishi rahama yace takhaddaita khafda nujumu sama kana kokarin neman takawa ka sabko da nujumu sama tauraron dake sama ka san hannu ka sabko shi kasa wa hadha huwa al-amalu al-kazib wannan guri ne na kariya tauraron dake sama ka ce he ka caccabo shi da kariya yazo kasa guri ne na kariya yace tarumu imam al-huda malikan kana neman shugaban shari'a shine al-imam malik da cin mutunci wa zaka huwa al-jabal ar-rasib wannan dutsi ne wanda yake tabbatacce ar-rasiku tabbatacce cikin ilimi ma'ana al-imam malik yace fa ma asarra zarafi sakhratin az-zarru kiyashi fa ma asarra bi yi tasiri bi fi sakhratin abu sahala mun dutsi qatu qatun dutsi wanda gashi nan kaman manyan duwatsu da muke gana garin da magaran a ga kiyashi ya hau tasirin mi zai akan wannan dutsin yace wa majhuduhu qa'imur ratibu ai kokarin shi kuma yana nan a tsaye wanda yake jerarre kokarin al-imam malik gashi nan yana ta yawo mu wadan shi shekara 40 yayi yana wallafa shi yana ta tacewa da rerayewa har wani dalibin shi yake cewa ilimin wasu malamai kullun yana cikin karuwa mu namu kullun ragewa ake malik mu wada da yi shi ba haka nan yake ba yace bidun malalika min malikin ba tare da ka samu abun neman ka a wajen malik ba fadunaka hazar rajul kha'ib yace koma bayan ka ma'ana baka samu abun da kake so ba wannan abun kauna ne al-kha'ib na na tabiwa ka tabi akan abun da kake nema shine na cin mutuncin malik wa innaka min dun ma rumtahu ba'idun kai koma bayan abun da kake nema na cin mutuncin shi ba'idun kai nisa da wannan kama ba'uda saqib kama yadda tauraro yayi nisa yadda tauraro yayi nisa ba an iya kamo shi a sabko shi kasa ba to haka dangance da kai da al-imam malik wannan sune abiyat guda biyar da yana raddi ga wannan malami wanda ba a san ko wane ne ba iya binciken malamai ya ta gashi mai sharhi ma ya ce ba a gano ko wane ne ba sai bai baiti na gaba baiti kun wasu abiyat ne kanana wanda aka rubuto ma makatu'a ce wanda an rubuto ma wasu daga cikin malamai sun rubuto ma ibnu abi zaid al-qayrawani ko kuma shi ya rubuta ya aika wasu sun ce wannan abiyat ne wanda shi ya rubuta sai ya aika ma malamin shi Hafiz Abubakar Al-Abhari. Wasu kuma sun ce a'a al-Imam Abubakar Al-Abhari ne ya rubuta wannan abiyat din ya aika ma Ibn Abi Zaid. Wasu kuma sun ce a'a Ibn Abi Zaid ne ya rubuta ta ya aika ma Abul Hasan Al-Qabisi. Magana ta farko Qadi Iyad ita ya ambata cewa Abubakar Al-Abhari aka aika ma cikin tartibul madarik haka ita ya ambata. Magana ta biyu kuma Ibn Naji ya ambate ta cikin Ikmalu Ma'alimul Iman wadda ke cewa kenan Ibn Abi Zaid ya aika ma mai abun nan Abubakar Al-Abhari babban malami ne. Magana ta uku kuma al-Imam al-Qudai ya kawo ta cikin Takmilatul Kitab as-Sila yace na karanta cewa Abu Muhammad shi ya aika ma Abul Hasan Al-Qabisi wannan abiyat din. An yi sabani dukan waye aika mishi ko waye aiko. A cikin wannan abiyat din guda hudu rak yake cewa ta aba quluba quluba qaumin wa malaha inda hazunubu wa tasfi anfusun nufusan wa malaha inda hanasibu ma zaka illa limudmaratin adamaraha shahidul raqib. Yace a qulubun wasu zukata ta aba quluba qaumin suna kin zukatan wasu mutane wa malaha inda hazunubu kuma babu zunubi tare da ita wani yaki wani dan ba tare da ya mishi komai ba. Yace wa tasfi anfusun nufusan anfusun wasu rayuka kuma tasdafi nufusan suna zaban wasu rayuka suce suna son su wa malaha inda ha nasibu kuma babu wani raban da tsan masa zaga wancan yana son wancan ba tare da ya bashi komai ba. Yace ma zaka illa limudmaratin ba komai ke sa wannan ba sai wasu abubuwan da ke boye a zuciya admara hashahidu raqibu wanda ya boye ashahidu mahalarci arraqibu mai kiwo shine Allah admara hashi ya sa wannan abubuwan a cikin zukatan. Wannan kamar abiyat din haka suke a cikin tartibul madarik na Qadi Iyad. Sai kuma ruwaya ta cikin takamilul ma'alimul iman na al-Imam al-Qudai kenan shi kuma yace akwai ƙarin baiti ɗaya na farko yace a ajabu ma fil umuri indi izharu ma tadda il qulubu mafi abun mamakin lamurra a wajena bayyana abinda zukata take suke yin da awashi a duk abinda zuciya ta maka da awa tace kaza kawai sai ka bayyana shi wannan abun mamaki ne. Abubuwa da dama zuciya in ta bayyana rihe mata abin ta ake ba a bayyana shi daga nan kuma sai ya kawo ta aba nufusu nufusa qaumin har zuwa ta. A cikin ruwaya ta kuma at-takmil ali kitabus sila sai yace ya ƙara cewa a ajabu ma fil umuri indi idmaru ma tadda il qulubu kenan bambancin wannan da wacce wadda ta gabata can an ce izharu ma tadda il qulubu na an ce idmaru ma tadda il qulubu. Idmar shine boye abinda zuciya take da'awa kenan shine bambancin da wancan. Sai ya kawo kuma ta aba nufusin har zuwa ƙarshen baitin tahiyyar su daya. Sai kuma kasida ta gaba wadda kasida ce wadda al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani yayi ta a cikin Rasa'i game da malamin shi. Mun ga wanda suka yi adab sun ga me yake ce ma ar-Rasa shine bayan mutun ya riga ya rasu ayi mishi waƙe na tunawa da shi da kuma tausayawa akan rasuwar shi. Yana daga cikin agharad na shi'r. Allah mashi rahama yayi ma babban malamin shi da aka sani Ibn al-Labbad mai rasuwa shekara 333 da rasuwa. Allah ji kanshi da gafara yana rasuwa babban malamin shi ne da yana ji da shi Ibn Abi Zaid. Yana rasuwa sai mishi wannan rasakin wajen baiti nawa? Baiti wajen 47 yana ar-rasa ga wannan babban malami na shi dan sosai yana ji da shi. Yake cewa Allah mashi rahama ya malli mustaajibun fi lailihi hazinan mustawdinan min baqaya da'ihi watana buddilka ba'da lazizal aish fi kabidi jamran wa huzran nafa'an muqulatil wasana wa bittu lin najmi ara'ahu akha saharin wal wurqu tandu fi tagridi hasakana fa hayyajat saqaman min qalbi muqta'ibin wa bittu usiduha hinan wa tusiduni malil lazati qad matat wa qad juniyat mararatul aish wal lazati tahjaruna. Har zuwa ƙarshe yake cewa ya man limasta azibin fi lailihi ya wanda limasta azibin ga mai neman jin daɗi fi lailihi a cikin daren shi hazinan ga bakin ciki mustaudinan wanda ya zauni waɗannan mazauni min baqaya da'ihi daga sauran cutar shi ya zamni sauran wani guri wanda yake ma'ana can da cikin dare in ya wuce yana cikin jin daɗi yana cikin al-azab al-aishul azab rayuwa mai daɗi. Amma yanzu yau da malamin shi ya rasu ya zama na bakin ciki ne ya koma mishi ya mai mishi jin daɗin can ya zama ne mishi cuta ce da ta zama ne mishi a cikin kirji. Yace buddiltu an sauya mini an musanya mini fi kabidi a cikin zuciyata kabir kawai zuciya ba'ada lazizil aishi bayan daɗi na rayuwa jamran garwashi wa huzunan da bakin ciki na fa an mukulatil wasana wanda nafal wasana ya kore gengedi an mukulati daga kwayar idaniyata bakin ciki ya hana shi barci yana kwana a halkiran saboda rasuwar wannan malami yace wa bitu lin najm arahu akasahar wa bitu na kwana lin najm gami da tauraru arahu ina ta kiwon tauraru akasahar ma abuce rishin barci kwana yake ba barci yana kiwon tauraru idan shi wajen tauraru yace wal wurqutan dabu farfara kuma tana yin tana ta yin kuka fi ta gari da ha wajen waƙanta sakanan tana tsaye ma'ana tsuntsuwar da take wata nau'i ne na tsuntsuwa wasan ta farfala yawa farfala wannan ita ce tsuntsuwa tsuntsuwa ce wadda a cikin dare ce tana ta kuka a cikin daren hatta da kukan su ina taji me yasa dan saboda shi ma bai barci ba kuma wanda bai barci ba ya kwana duk kwa wannan karan namun daji da kwaramne su yana ji akan kunnan idan kowa yayi shiru yace fa hayyaja saqaman min qalbi muqta'iban fa hayyaja sai ta motsar da ita tsuntsuwan da take kuka saqaman wata cuta min qalbi daga zuciyata muqta'ibin na damuwa wa bitu usiduha na kwana ina bata taimakon kuka hinan wani lokaci wato usiduni wani lokaci kuma ta taimaka mana da kuka al isaad cikin jahiliya shine mun san a cikin jahiliya in aka yi ma wani rasuwa ko aka yi rasuwa gidan su wani suna yin taimako na kuka wanda wancan su zo su kama ma wannan kuka kuma ni ma aka mun rasuwa zake zo ki kama mun kukan yayi yawa a ce mamacin mu akwai jama'a akwai girma kukan ma da ya cika gari su kuma wa ancan shi kawo su ne akai a haya to wannan yace tsuntsuwan nan haka muke da ita ta kama mun wajen kuka in kama mata wajen kuka cikin dare haka muka kwana yace malil lazatin qad matat wa qad juniyat mararatul aish wal lazatu tahjuruna yace malil lazati qad matat mi ake tare da jin dadin da ya riga ya mutu wa qad juniyat wanda ta riga ta dasar ma mararatul aish dacci na rayuwa juniyat ta dashi haka nan wal lazati jin dadi tahjuruna ta kaurace mana jin dadi ya kaurace mana ma'ana jin dadi canda da muke jin shi babu shi ya riga ya mutu kuma daccin rayuwa gashi mun riga mun daskwane shi gami da rasuwar wannan babban malami yace wallahi zatu tahjuruna jin dadi ya kaurace mana wan qalba yashadu ala qalbin ka'ibin wa an jamrun bi ahsha'ihi kad uqirat shajana yace wan qalba sai ya juya yashadu an qalbil ka'ibi yana yin wal qalbu kai wal qalbu zuciya yashadu tana shaidawa an qalbul ka'ibi gami ga zuciyar mai bakin ciki wa an jamrun gami da garwashi bi ahsha'ihi dake cikin ƴaƴan cikin shi kad uke da wanda an kunna su shajanan dan damuwa kamar garwashi ne a cikin cikin shi an kunna yana jin zahin shi yace qullil dufuni walil ahsha'i iznakiba la tabki ya dalalan afin wala damina wala dimana yace qullil dufuni ka gaya ma gira ta ido walil ahsha'i da ƴaƴan ciki iznukiba lokacin da suka yi musiba lokacin da musiba ta same su annakabu shine musiba mun ga jikin littafin da muka rubuta ma halla bil makatabati minan nakabati annakabati yace musiba iznukiba lokacin da aka yi musiba ta zo a wata ruwaya babiya cikin mai sharhi yace izbukiya lokacin da suka yi kuka ku ce musu la tabkiya kada ku yi kuka kai ido da kayan ciki kada ku yi kuka dalalan dan saboda kuhai afin wanda ya rididdige wala dimanan hakanan sauran ruwa wanda aka bari a tabki sauran ruwa wanda aka bari a tabki shine addiman yace ya ainu wabki liman fi faqadihi fuqidat jawami alilmi wal khairati izdufina ya ainu yake idaniyata wabki kiyi kuka liman fi faqadihi fuqidat wanda a cikin shi rasuwar shi mun rasa jawami alilmi tarshashe na ilimi wal khairati da alkhairai masiyawa izdufina lokacin da aka binne shi ana binne shi mun rasa ilimi yace raibal hawadis la tarsi iza tarakat ala qabihim wala tubqi lana hasana raibal hawadis musibu na zamani yana nihin mutuwa la tarsi bata tausayama bata tausayawa iza tarakat lokacin da ta fado ita mutuwa in ta fado bata tausayawa ar-rasa'u ne shine kuma ba ta'arifin shi na malaman adabu ba ta'arifin shi na asalin lugashi dan ar-rasa shine tausayawa ga hadisin can dake wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi makkata ar-rasa da asalin lugashi shine tausayawa to wannan la tarsi batta tausayawa ita mutuwa iza darqat in ta fado ala qabihin akan mummuna wala tubqi lana hasanan batta bara mana mai kyau dan kyan mutun dan saboda alkhairan da yake zubda a duniya ajalin shi daga ya zo mutuwa ba ruwan ta da wannan haka nan duk munin shi in ta zo mutuwa ba ruwan ta da wannan kowa ɗaya ne a wajen ta nace wal mautu la budda yaga shal khalqu kulluhum lakin bi ahli tuqawa wal ilmu yafjauna wal mautu ita mutuwa la budda babu makawa yaga shal khalqa tana bujuro ma hal tana ruho ma halatu kulluhum gaba ɗayan su kowa sai ya mutu lakin bi ahli tuqa sai dai dangance da masu tsoron Allah wal ilmu da ilimi ya fujauna tana mana gamsake ne tana hado mana ba tare da shiryawa ba duk malaman mu da take ta dauka ba tare da mun shirya ta dauke su ba take dauka yace law kunta taqbalu minna anhum iwada lakana minka nufadihim bi anfusina yace law kunta da a ce ka kasance ma'ana raibal hawadisikin musibu na zamani da kana amsa daga gare mu iwada musanyi lakana minka nufadihim bi anfusina da mun honshe su da rayukan mu da mun ba da rayukan mu su sun zamana yace ya mautu lam tazalil ayyamu muqbiratan amma sana'at wa raibul hawadis bina ya mautu yake mutuwa lam tazalil ayyamu rana ku bisu gushe ba muqbiratan suna tajarraba mu amma sana'at gami da abin da suke aikatawa yau da gobe tana tajarraba mu akan abubuwan da take aikatawa firaqul ahbab firaqul ahibba yana daga cikin jarrabawa yace wa raibul hawadis bina yace musibu na zamani suna ta sauko mana jawami'ul hayy kad azzat matalibuha wa qarna a kullum habubun ilayka dana jawami'ul hayy yace tarshashi na rayu gabaki ɗayan su kad azzat matalibuha abun neman su yayi wahala wa qarna a kullum habubun ilayka dukkan wani abun so ya nisanta daga gare ka dana wanda canda ya kusanta canda yana kusa da kai yanzu yayi nisa dan ka riga ka bar shi yace ya dula shauki ila man gaba manzaruhu wa zikiruhu fi jawal ahsha'i kad sakana ya dula shauki ya tsawon begena ila man kad gaba manzaruhu gami da wanda maganar shi ta riga ta bace an binne shi amma wa zikiruhu tuna shi fi jawal ahsha'i cikin sassan diyan ciki kad sakana ya zamana tunanin shi yana cikin zuciya ta a tattare yace lahafi alamaytin matat bihi subulal khairat kad kana hayya ahya dinan wa sunana yace lahafi ya bakin ciki na alama yitin ga wani matacce mataccen da matat bihi subulal khairat daga mutuwa shi hanyoyi na alkhairi sun mutu kad kana ahya dinan wa sunana wanda ya kasance ya rayar da addini kuma ya rayar da sunnoni na ma'aiki yace nafsi taqiqa ababakarin lafenin ya fara fadar abin da yake makasudin shi dana daga cikin kyakkyawan abin nan na mawaka abinda zasu fara suna farawa da wani abu wanda ba kai tsaye ba suke ji zuwa kaga ya fara wanda musibin zamani da mutuwa ba ta barin kowa kafin ya kai zuwa ga abin da yake so yayi magana akan shi sun huda ce yana daga cikin husnul iftitah irin na qur'ani qur'ani zaka ce suratu kaza kawai daga fara bude yake ce kaza kaza a shiga hira abun sai yayi irshin hudawa da take gabatarwa ga abin to haka yana daga cikin abin da ake cewa bara'atul iftitah wa bara'atul ikhtisam kyakkyawan budawa yana daga cikin abin da ke nuna wangakin hazaka ta mawaki ko mawaka dukkan mawaki zaga abin da zai fara kafin ya je zuwa ga abin da yake son sai yayi wata irshin huda sai yayi wani dan abu daban shi yasa suka saba da yin shin huda da ambatan mata kifana biki min zikira habibin wa manzilin bisiki dalluwa a dukkan su zaka ga haka ne yanayin yake cewa nafsi raina taqiqa kana kiyaye kai ababakarin ya kai ababakar walau kubirat da a ce an amshiran nawa fadatka zatta hanshe ka min kullu makaruhin ilayka dana ga dukkan wani abun kin da ya kusanto ka ba mutuwa ba duk abun kin da ya kusanto ka na amince da an hanshe ka ni ya same ni kai ya kauce ka amma mutuwa ta kiyasa ba zatta amshi wannan ba yace inna faqarna ka faqadul ard wa bilaha fanahnu ba'daka nalqad daym wal fitana yace inna faqadna ka lalle mu mun rasa ka ya kai abubakar ibn al-abbad yace faqadul ard wa bilaha irin yadda kasa ka faqadul ard wa bilaha nan ya shahi kafu tashbihi ne dan tsananin tashbihi ne al-baligh yace ka faqadul ard wa bilaha kamar yadda kasa take rasa gilgijanta da mamakon ta da muka rasa ka haga muka ji yadda kasa yanzu gashi mu na cikin ba damuna ba kasa ta bushe ta kekashe dan ta rasa ruwa to mu ma da muka rasa ka akan ilimi haka muka kekashe yace fa nahnu ba'daka mu a bayanka nalqad daima muna gamuwa da zalunci wal fitana da kuma fitunu ba abun bakin ciki kamar a ce mai dalibi yana da malamin shi da yake neman ilimi a ce yau ya rasa shi yace wa nahnu ba'daka aitamin bighairi abin izgayyaba turbu anna wajhaka alhasana yace wanahan mu ya kai Ababakar ba adaka bayar da su ka aitamu bila bigayr abin marayu ne wanda ba su da uba izgayyaba turbu anna wajhaka alhasana dan kasa ta raba mu da garin huska kawar da take mai kyau yace ala sakallahu qabran fihi azumahu gaisan turawa bihi aladul lati sakana ala ku saurara sakallahu qabran fihi Allah ya shayar da kasar da kabarin kake cikin ta wanda azumahu kashin malan yana ciki gaisan turawa bihi alardu giligijan da ake shayar da mamakon kasa allati sakana wadda ka zamana a cikin ta yace lillahi durruka min qabrin dufinta bihi wa habaza zalika alhasan allazi dufina yace lillahi durruka sanin mabubbugar ilimin ka ya tabbata daga kabarin da aka binne ka a cikin shi ya habaza zalika alhasan allazi dufina ina ma abun mamaki gami da mafi kyan abun da muka binne cikin wannan kabari yace wa habaza anta min nafsin mutahharatin wa habaza anta min ruhin raqafadana yace wa habaza abun mamaki anta min nafsin mutahharatin kai daga rai ce wanda take tsarkakka wa habaza abun mamaki anta min ruhin raqa kai kana daga rai wanda ya kasance ya daukaka fadana sai ya kusanta yana ma'ana kana cikin salihan bayu duka kyautata zato ne daga malam da malamin shi yace yana magana kusanci fadana ya kusanta daga ina ce min rahmatillahi istammatna qibatuhu wa qama bil haqqi fid dunya fama wahana ya kusanta fadana ya kusanta min rahmatillahi daga rahmar Allah nan shi ma yana daga cikin salo daga cikin malaman shi'ir yana daga cikin naqasu na akwai nau'in abin da suke ga ya mishi a waki limin waki na manta shi baitin da yake gaba ya zama yana da alaka da baitin da yake baya haziƙan mawaka busu wannan kowanne baiti yayi zaman kanshi yadda ko shi aka zaro aka faɗa yana zaman kanshi bai da alaka da abin da ke baya in kaga sun yi baitin da yana da alaka da baitin da sai an gama shi da na bayan shi zai huddo ma'anar shi to wannan sun rasa mahuta ne wannan gashi ya mana dan ya rasa mahuta aibu ne a shi'ir aibu ne a shi'ir yace dana min rahmatillahi ya kusanta daga rahama Allah izi tammatna qibatuhu me yasa dan saboda dabi'a shi ta cika mai kyakkyawar dabi'a ne shi yasa nake mishi wannan kyakkyawan zata wa qama bil haqqi fid dunya fama wahana yayi tsaye anan duniyar da gaskiya ba tare da yayi rauni ba yace hastasta nara bihil iman fi baladin laulahu mata bihil iman wandafana yace hatta hasida al iman imani istanara bihi yayi haske da shi fi baladin cikin wani garin da laulahu dan ba shi malam ba mata bihil iman da imani ya mutu wandafana da an binne shi dan saboda malamai suke bayyana ma mutane hakikanin imani yace man kana fillahi kar sahad basiratuhu wa qama fi mawqifin kad kana ajazuna yace man kana wanda ya kasance kar sahad basiratuhu basira shi ta inganta fillahi cikin sha'anin Allah wa qama fi mawqifin yayi tsaye cikin wata matsaya kad kana ajazuna wanda matsayar nan muta gagare mu matsayin da yake mu mun yi kadan mu kai wannan matsayi yace wajada bin nafsi an dinil ilahi wa lam yamilka ma malaman daja wa marrakana yace wajada bin nafsi ya bada kyautar ran shi an dinil ilahi gami da addinin Allah wa lam yamil bi karkata ba shi malan gami da cikin sha'anin addini yace kama malaman daja kamar wanda yayi abun nan lallashi ya karkata wa marrakana da ma wanda ya karkata zuwa ga warin addini wasu sun karkace gami da tsayuwa akan jihadi fillahi haqqa jihadihi la ta'khuzhu lawmat la'im amma shi yayi tsaye akan wannan yace kad kana ya tazbir rahmani iz qasadu li zullihi bi hawani sijni iz sijna kad kana ya kasance shi malan ya tazzu yana daukaka bir rahmani da Allah iz qasadu lokacin da suka yi nihi li zullihi su kaskantar da shi bi hawani sijni da kuma da wulakantarwa ta kasu so ma'ana kenan yake nuna cewa malamin ya ci karau da gogageniya da wangakin sawa kaso na sarakai akan hadar gaskiya yace lokacin da suka so wulakanta shi gami da gidan kaso izu sujina lokacin da aka sashi kam mihnatin tarqatuhu fil ilahi falam yajri li zalika iz fi rabbih mutuhina yace kam mihnatin so nawa ne mihna jarabtawa tarqatuhu ta hado mishi fil ilahi cikin addinin Allah falam yajid lizalika be damu ba gami da wannan iz fi rabbihim tuhina dan akan Allah shine aka jarrabe shi barkana hisnan lidinillahi yansuruhu wa yahtami gadaban lillahi in fitna yace barbare dai kana ya kasance hisnan ganuwa ce lidinillahi ga addinin Allah yansuruhu yana ba addinin Allah abun nan taimako wa yahtami yana kiyaye addinin Allah gadaban lillahi dan hushi ga Allah in fitna lokacin da aka jarrabe shi duk aka jarrabe shi yana tsaye akan addinin Allah in salafillahi lam yarhab awazilahu wala malamata man fi qawlihi ba'ana yace in sala idan yayi tumbe fillahi cikin sha'anin Allah lam yarhab awazilahu bai jin tsoran masu zargin shi duk abinda za a mishi sai ya hadu gaskiya wala malamata man fi qawlihi ba'ana kuma bai jin zargin wanda suka yi suka cikin magana shi zai hadu gaskiya ko mun dacinta yace asirqu hiliyatuhu wal ilmu khallatuhu wad-dinu rutbatuhu wallahu shahiduna asirqu hiliyatuhu gaskiya ita ce kawar shi ita ce adan shi wal ilmu khallatuhu ilmi shine buƙatar shi kawai ilmi da yada ilmi wad-dinu rutbatuhu addini shine daukakar shi wallahu shahiduna kuma Allah ne shaidan mu akan wannan magana yace tallahi la qarratul aynan ba'da abi bakarin bi misli abi bakarin yakunu lana tallahi ina rantsuwa da Allah la qarratul aynan idanuwa bazasu yi horin cike ba bazasu yi sanhi ba ba'da abi bakarin bayan rasuwar mallam abubakar ibn labbat bi misli abubakar yakunu lana misalin irin abubakar wani abubakar din da zai kasance tare da mu bazan mu samu wani irin abubakar din kan kwatankwacin shi ba yace kaifal azaba ada shaykhul muslimin na'am wa hawal imamu allazi qad kana qudwatuna kaifal aza ya ya ta'ziya za ta kasance ba'da shaykhul muslimin bayan shehun muslimai na'am haka ne wa hawal imamu shine shugaba allazi kana qudwatuna wanda shine jagoran mu shi muke koyi da shi a cikin addinin Allah yace kar zayyadal haqqati biyanan wa awdahahu wa ba'da jahalin bina qad kana basarana yace kar zayyadal haqqa abubakarin ya kara ma gaskiya tibyanan hutan wahili wa awdahahu kuma ya bayyana ta ta huto waje wa ba'da jahalin kuma bayan jahilci bina tare da mu gami da gaskiyan nan kad kana basarana shi ya basirantar da mu gami da ganin gaskiya muka kasance muna ganinta abul li asgarna kiflul li akbarna wa fi nawazil marja'una wa mafza'una yace abul li asgarna ma'aihi ne uba ne ga karamin mu kuma kiflun madogara ne li akbarna ga manyan mu wa fi nawazil marja'una kuma in musibu sun zo shi muke zaburawa mu je zuwa gare shi wa mafza'una kuma shi muke tinkara nan musibu yana nihi na ilimi da dukkan wani abun nan in suka taho ba wai shada'ir in sun zo na rayuwa ba shi zai kare mu su wannan ba wanda yake yin shi sai Allah kuma wajibin mu ne daukan maganganun malamai akan husnul maqsad kyakkyawar manufa nan gurin idan muka dauke ta sai mu rawuta mu ce ai yace malja'una huwa shaykhuhu wangakin shi shine malamin shi kamar yadda a cikin waƙe gaskiya akwai da dama wanda malamai suna yin irin wannan wani sai ka gani da da'awar cewa fahimtar tauhidi ne zai yi kokarin nasaba wasu maganganu na malamai akan mummunan manufa shi kuma shi ya amsu wannan fasara ta mummunan manufa yana wannan baitin yana kama da na mai alburda da yake kawo a cikin waken shi wanda yake cewa ya akrama khaiqi maliman aluzu bihi siwaka a lokacin da musibu suka zo wa zan koma in tattara zuwa gare shi kan mu doka cewa aliyaz din nan a dauke shi akan cewa liyaz ne wanda sai Allah ake ma dauke shi a kyakkyawar fahimta idan dan uwanka matukar musulmi ne ya hadu magana daukata ka mata kyakkyawar matana da kyakkyawar fasara da kyakkyawar tafsiri sai ka huta ka hudda shi ba tare da ka cutar da shi ba amma in kace nan gurin ya ce Allah ne malamin shi ne malja'akin shi in musibu sun zo sai ya zama mummunan fasara ka kai ka danganta shi zuwa ga kafirci ma wanda ba haka ya kamata mu'amala da maganganun malamai ba ya man huwa al-alamu al-mashhur manzuruhu wa man ta'addaba bi taqwa wa addabana yace ya man huwa al-alamu ya wanda shine alama al-mashhur manzuruhu wanda magana shi ta shahara wa man ta'addaba bi taqwa wanda yalla dabtu da tsoran Allah wa addabana kuma akan ta yalla dabtar da mu abdalana subulan fil ilmi shafiyatan wa mashraban uzibat minhu masharibuna azubat minhu masharibuna yace abdalana subulan fil ilmi ya bayyana mana hanyoyi cikin neman ilimi yace wa masharaban kuma mashaya ce wadda azubat tayi dadi minhu daga malamin nan masharabu masharibuna mashayat tamu mashaya ce mai dadi malamin wannan namu ya mafza an fi jami'in na'ibati ala min ba'ari faqarika qad suddat masalikuna yace ya mafza an ya kai wanda ake mazabura zuwa gare shi fi jami'in na'ibati cikin dukkan musibu in sun zo na ilimi shi ake zabura ma ya warware su ala ku saurara min ba'ari faqarika bayan rasuwarka kada suddat masalikuna an taushe mana mashigar mu ba mu da inda zan mu je in musibin nan sun taso mu zabura yace ya man bihi kunta fil ahya iza kunta bi ya man bihi kunta fil ahya iza jaladin lam yubqi mautuka fi ruhin wala badana yace ya man bi hukunti fil ahya idza jaradin ya wanda ni na kasance da shi cikin rayayyu ma abucin karhi ne lam yubqi mautuka li ruhum mutu wa kabata bar mun rai ba wala badana ba tabar mun ganga jiki ba ina da rai amma kamar nawa ne aka dauke wa man yufarriju ahzani idza tarakat wa man bihi Allahu ahdana wa arshadana wa man yufarriju ahzani wanda ke yayi mun bakan ciki na idza tarakat duk lokacin da suka zo dan duk lokacin dalibi ya kasance yana cikin wata damuwa da wani tashin hankali ya dauko litattafan shi ya zo makaranta to wannan bakin cikin sai ya ji kwata kwata ya yayi wannan majalis na ilimi haka suka gada wa man bihi Allahu ahdana wanda da shi Allah ya shiryar da mu wa arshadana ya nuna mana daidai yace wa man bihi tukshaful zalma'u in nazalat wa man bi da'awatihi arrahmani yanfa'una wa man da wanda bihi da shi ne tukshafa ake yayi azulma'u duhwai in nazalat in ya sabqo duhu na jahilci da kai muke yayi wa man bi da'awatihi arrahmani yanfa'una wanda da addu'ar kace Allah yake an hwanar mu da addu'ar ka dan saboda yana cikin mujabud da'awa duk wanda bukata ta zo he je malam ya mishi addu'a kuma Allah madaukin sarki ya karba yace abki liman nabaqat anhu mafakhiruhu wallahu fi ma'ali alkhair ashhaduna yace abki ina kuka liman nabaqa liman ga wanda mafakhiruhu abun alfahari shi nabaqat anhu tayi furci gami da gare shi alkhairan shi su suke nuna maka waye shi su suke magana su ce maka ga matsayin shi yace wallahu fihi ma'ali alkhair ashhaduna Allah a cikin shi ya sanya madaukakan alkhairai kuma Allah ne shaidanmu yace hawaita ya qabru ajbalul ulumi wa qad adfa'at anna sirajan kana nawwarna ya qabru ya kai kabari jawaita nan gurin nakira ce gairu maqsuda shi yasa an ce ya kuma aka ce qabru ya zo da rufa ba tare da ba ce da akawo shi mansubun alal nida amma nan nakira ce gairu maqsuda wanda ba a mata nasaba ko da ta zo akan kira yace ma'ana yace ya qabru ya kai kabari hawaita ajbalul ulum ka tattar dutsin ilimi wanda a ilimi dutsi ne wannan malaman hadisi suna amfani akan wanda kai zurwa ta karshe ta ilimin hadisi kamar su al-Imam al-Bukhari su wannan in an je wajen ambata su wajen ilmul rijal sai a ce jabalun fil hibs dutsi ne a harda ma'ana karshe ne yace wa qad at'ata annasi rajin kabari ka riga ka buce mana hutulan mu da kana nawarna wanda ta haska mu kabari ya buce mana wannan hutular da ta haska mu yace ya qabr illam takun tarsil mai ilmai tati ilmi tatihi ala rasita lana in iz anhu tubiduna ya qabr ya kai kabari illam takun tarsil mai tatihi idan ka kasance baka tosayawa gami da siffar mutuwar shi almita ita ce siffa ta mutuwa yace ala rasita lana mu ba zaka tosaya mana ba iz anhu tubiduna dan ka nisantar da mu da shi yace na'am wa ya ayyuhal maqburu fi jadathin wa man tabaddala fi aswabihi kafana budilta min hadhihi ad-dunya wa ishatiha bi jannatil khuld la talli biha al-mihana ala al-ara'iki fi mulkin ala furushin ma aqasiratin bidaril khuld qad amina yace wajma'ahu ya rabbi wajma'ahu ya rabbi ma aqawmin ahabbahum hubban liwajhika lam yadlub bihi samana yace na'am haka ne ya kaburu ya kai kabari wa ya ayyuhal maqburu ya kai wanda aka sa cikin kabari fi jadasin a cikin kabari wa man tabaddala fi aswabihi kafanan wanda aka musanya mishi tuhahin shi da likahani da yana yawo da tuhahin shi yanzu yau gashi mun hudda su mun sa mishi likahani yace budilta min hadhihi dunya an musanya maka gami da wannan duniya wa isha ta hada rayuwarta bi jannatil khuld da aljannata dawama la nalqi bihal mihana baka la talqi bi hal mihana wanda baka gamu jarrabawa da ita aljanna ko da ba jarrabawa cikin aljanna nan mai sharhi yayi kasa yace ala sabil du'a'i war raja'i lil qadai nan yana nihin cewa muna kyauta daga tan haka ba wai yana nihin ba cewa malam dan aljanna ne nan raja'i ne yake kauna ne yake Allah tabbatar da haka shi yasa nace muku a rika fahimtar maganganun malamai a yadda suke sai kai ta azan zana he kace ya yanke cewa malamin dan aljanna ne wanda ba haka yake nihi ba raja'i ne yake yace alal ara'iki fi mulkin alal ara'iki akan gaddai gadaje fi mulkin a cikin wani mulki mulki ala furshin akan shinhudu ma aqasiratin tare da masu takaitattun idanuwa su ne matan hurul aini bidarul khuld a gida na dawuma kada amina wanda ya aminta a can yace ya rabbu ya allah wajma'ahu kenan kaga yake nuna maka cewa bai yanke ba akan cewa malamin dan aljanna ne dan gashi yana mishi addu'a ya rabbi ya allah wajma'ahu ka hada shi ma a qaumin ahabbahum tare da magabatan da yaso su dukkan wani malami na allah malami na sunnar ma'aiki yana son magabata wanda suka gabata na addini to malaman nan da yake so wanda suka gabata allah ka gama shi da su hubban liwajhika dan saboda so dan saboda huskar ka ya allah lam yadlub bihi samana, wanda so ne ya musu dan kai lam yadlub bihi lahu samana, bai nemi kudi ba akan wannan san. Duk wanda yake san magabata salafun salih al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim al-Imam Tirmidhi da sauran su cikin manyan manyan malamai yadda muke kaunar su muke san su, so ne wanda dan Allah muke san su, ba so tunda baka gamu da mutunan ba ba gaishe ba balle a ce wani abi ya baka kake mishi wannan kaunar kuma kake san shi ba dan komai ba sai dan saboda so ne na Allah. Eh ba zata yi da su ba kasida ta gaba ta wani malamin nashi da yamma waki sai sati na gaban Allah ya kai mu dan mu samu mukama abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara. Wassalamu alaikum warahmatullahi.